بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أيها الإخوة المسلمون خطبتنا اليوم عن خصلة من خصال المؤمنين وهي الدوام على الخيرات وملازمة الباقيات الصالحات وخاصة هذه التي أتيتم من أجلها الصلاة إن الصلاة أمر الله تبارك وتعالى بها في عدة مرات في كتابه الكريم ولكنه أمر بها بصيغة الإقامة التي تدل على الدوام والاستمرار والتجدد ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وصفت عائشة رضي الله عنه أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة أي أنه إذا ابتدأ شيئا من العبادات داوم عليها وقد ذكر الله تبارك وتعالى من علاج الهلع في الإنسان الدوام على الصلاة قال جل شأنه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون أولئك الذين يقيمون الصلاة أولئك الذين هم في صلاتهم خاشعون أولئك الذين هم لربهم مخبتون أولئك الذين إذا قاموا إلى صلاتهم قاموا قانتين أي مستمرين دائمين من أراد رضا ربه عز وجل فليداوم على الصالحات مهما قل عددها من أراد جنات عدن فعليه بالإقامة على الصلوات وإقامة الصلوات وسائر الطاعات والعبادات إن كل الفلاح مرتهن بالدوام على المطلوب وبالإلحاء في الطلب انظروا إلى التجار كيف يداومون على المرور إلى الأسواق في الصباح والمساء في الصباح والمساء لا يتوانون لا يتكاسلون ولا يتقطعون وانظروا إلى أرباب الصناعات يديمون الحضور إلى مصانعهم في كل وقت ولا يغيبون لماذا؟ لأنهم يعلمون أن في دوامهم وملازمتهم لعملهم صلاح لها وفلاح لهم وإدراك لغاياتهم فمن أراد أن يدرك غايته من رضا الله والجنة فعليه بالدوام على الطاعات أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الطائعين المخبتين المديمين الثابتين، فالثبات على الخير دليل الاستقامة وحب الله ورضا الله عن العبد. جعلني الله وإياكم من أولئك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أي brothers and sisters in Islam, I urge you just as I urge myself and as followers to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our deeds. Today's sermon is a remembrance about the importance of perseverance, persistence, and consistency in seeking Allah's pleasure and observing righteous deeds. Allah subhanahu wa ta'ala had commanded us in a number of verses in the Quran to observe righteous acts. But the word or the wording used in such command, especially as it regards to prayer, to charity, are in such an expression that denotes consistency, perseverance, and persistence concerning salah. In virtually all the places, Allah describes the believers as those who perpetually observe Salah, who perpetually give alms. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. For Salah, it is even more glaring, because the word iqama itself means that it is something that is been perpetuated. It is something that is not temporal. It is something that is not done only for today to be resumed after some break. It means it is constant performance. And to add to that, Allah uses the present continuous tense, فعل المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار, that denotes continuity and perpetuity. Such is also the case with zakah. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, and those who continuously pay zakah. It is therefore not a good sign of righteousness, indeed not even a sign of righteousness, that you only concentrate in acts of righteousness in only 1 month of the year, or only in one place when you are in the mosque, or in one period of life when you are young. No, it has to be consistent at all times, in all circumstances, and throughout the period of your life. It is when you are that consistent that you are considered to be righteous. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the best, the most loving act to Allah subhanahu wa ta'ala are those that are done consistently, even if they are few. And Aisha radiallahu anha described the act of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and said that his actions are consistent ones. If he does any act of righteousness, he continues with it. That was why sometimes the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was eulogizing Abdullah ibn Umar to encourage him, and he said, "O Abdullah, ni'ma al-rajul Abdullah, law kana yaqumu min al-layl." He said, "Abdullah is indeed a righteous person. How I wish that he used to stay in the night. He used to stand in the night. He used to yaqum, law kana yaqum min al-layl." He was so frightened. In fact, he came and narrated to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that he had a dream, and that some angels were taking him en route the hell. He was frightened and woke up, and then came and narrated to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet said, "Lan tura'a." Don't fear. That is never your way. And then he said, "Ni'ma al-rajul Abdullah, law kana yaqum min al-layl." Your righteousness is that when you start any act of worship, be consistent. And Allah loves this consistency. It is human beings that doesn't want, in some cases, consistency, especially if you are to ask him. He doesn't want that you ask him today. He doesn't want that he gives you continuously. But Allah loves that you ask him always. You nag in asking him, and you are consistent. If you do not do that, you are deficient in your submission and subservience to Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore, as each and every one of us, for whatever good act that we have been doing, to be consistent in doing it. If you do not have any single act that you are consistent in doing it, apart from the compulsory 5 daily prayers, you should create one and maintain it consistently. That makes you a righteous servant in that act. Be it recitation of the glorious Quran, be it giving of charity, however small it is, but be consistent. I used to say to people that we have grown up seeing our parents doing this. They have a consistent charity every Friday. Somebody will give five naira to 10 people, for example. Every Friday he will do it. Sometimes they will buy kuli and share it among 10 or 15 children every day. This is the example of a consistent activity, even if it is very meager or few, or you might not even know that you have spent anything from doing it. And that may be the cause of your success in the hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to be consistent in all our acts of righteousness. And may we desist consistently from all acts of abomination and sin against our Lord. Allahumma ameen. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai kowa. Muna neman agajinsa, muna neman shiryarsa. Muna neman tsarinsa daga sharrin kawunan mu, muna neman tsarinsa daga munin ayyukan. Duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda isa ya batar da shi, duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda isa ya shirye shi. Muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanci bauta face Allah madaukakin sarki shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. Muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne, manzan Allah, shikamakan annabawa. Kira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi tafarkin sa da kyautatawa zuwa tashin kiyama. Allah ya sa mu cikin su. Ya fi al'umma musulmi, hudubar mu ta yau sanatarwa ce, bata mahimmancin dawwama akan ayyuka na alkhairi ko mai karancin su. Wannan shine siffa daga cikin siffofi na mummunan ƙwarai idan suka fara aiki na ƙwarai ba sa dainawa. Allah madaukakin sarki da ya umarce mu da ayyuka na alkhairi mafiya yawancinsu ya umarce mu ne da jiga na dagewa da dogewa da nacewa akan waɗannan ayyuka din, ba don mu yi su yau mu huta gobe mu ci gaba mu huta sai wata rana kuma mu dawo kansu ba. Allah madaukakin sarki da ya umarce mu a cikin ayyukan gabbai da waɗanda suka fi mahimmanci, wanda shi ne wannan wanda kuka zo yi a masallaci, sallah. Duk inda Allah ya yi umarni da sallah ko ya siffanta mummunai da sallah, yana cewa masu tsayar da sallah ne. In aka ce tsayar da abu, ana nufin yin sa a koyaushe, dawwama a kansa, nacewa a kansa, rashin rabuwa da shi, rashin kyale shi, rashin hutu a kansa. Haka Allah yake cewa alladhina yuqimuna as-salah. Sannan banda ma wannan lafazi na tsayuwa a kai, sai Allah ya yi amfani da siga na mubari. Sigar mubari shi ne masu yin sallah, ba wanda suka yi sallah ba, a'a masu yi. In aka ce wani mai yin abu kaza ne, wato duk lokacin da ka gan shi yana kan wannan abu, baya fasawa, baya ragewa, sai dai ya ci gaba da tsori a kai. To wannan ita ce alama ta mummunin ƙwarai a duk aiki na alkhairi. Ƙorewa yake a kai, ba yi yake yanzu ba, ko kuma yi yadda zai ƙosa ta yadda gobe ba zai iya ci gaba ba. Annabi alayhi salatu wassalam yana cewa iklafu min al-a'mali ma tuqul fa inna Allah la yamal hatta tamal. Ku dauki makawunanku daga cikin kyawawan ayyuka, ayyuka na alkhairi irin wanda za ku iya. Menene ma'anar za ku iya? Wanda za ku iya dawwama a kai, ku yi yau, ku yi gobe, ku yi jibi, irin abin nan da Bahaushe ke cewa a daɗe ana yi sai gaskiya. To ya zanto aikinka gaba ɗaya gaskiya ne, ka yi gaskiya ma kanka, ka san abu ne da za ka iya tsore a kai, in ba wata jarabawa ce daga Allah madaukakin sarki ba. So aiki ne na gabbai, ko aiki ne da ake yinsa da dukiya, ko aiki ne da ake yinsa da zuciya, ko aiki ne da ake yinsa da alƙalami. Ɗauki irin wanda idan ka yi yau za ka iya gobe, za ka iya jibi. Annabi alayhi salatu wassalam yana cewa mafi soyuwan ayyuka a wurin Allah madaukakin sarki su ne waɗanda aka daɗe ana yi, waɗanda aka dawwama ana yin su. Sai ya ce koda ko ɗan kaɗan ne, koda ko ɗan kaɗan ne. Sai da Aisha radiyallahu anha ta siffanta aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce ayyukan Annabi dawwama ne, in ya fara aiki to baya dainawa. Wannan ita ce siffa ta mummunai. Don haka ya dace a ce kana da waɗansu ayyuka wanda iyalanka sun sani, wanda abokananka sun sani, wanda 'ya'yan gidanka sun sani, wanda ɗalibanka sun sani, wanda malamanka sun sani. Abubuwa ne da ba ka dainawa, abubuwa ne da ba ka dainawa sun shekara goma, 20, 30, duk in lokacin yin wannan abun ya yi, to za su zamka kana wannan abun. Wannan ita ce cikakkiyar alama ta nagartanka wajen aikata wannan abun. Kuma dagewa a kan abu shi ke kawo cin nasara a kan wannan abun. Ku duba mana guda, ‘yan kasuwa suna gajiya da zuwa kasuwa, akwai lokacin da kawai suke cewa bari su zauna. Ni har mamaki nake ji, mu ɗalibai na makarantu irin na zamani har irin na allo, ai muna da ranar hutu, haka ne ko ba haka ba? Amma ‘yan kasuwa suna da ranar hutu. Akwai ranar da ake ce an rufe kasuwa, ko ne ce yana da ranar da shi bai zuwa kasuwa, saboda bai san wata rana zai fi samun sauki ba. To bai zai tashi sai inda uzuri mai ƙarfi.
ku dubi masu aiki a masana'antu mana, ku dubi ma'aikatan gwamnati mana, ku dubi masu neman mulki mana. Za a gauri ya nema an buge shi yau, ya sake nema an buge shi, ya sake nema an buge shi, saboda ya san duk abin da duk kofar da ka daɗe kana kwanwatawa wata rana za ka iya buɗe shi. To babu kofar da ya cancanci ka yi masa irin wannan kwanwata na bayan cewa kamar kofar Allah Maɗaukakin Sarki ta hanyar kyawawan ayyuka, ta hanyar neman mutunci zuwa gare shi, ta hanyar limantar sallah da sadaka da azumi da ziyarar ƴan uwa da sada zumunta da alkhairi da gaskiya da riƙon amana, sannan da gudun kowace irin ƙofa na sharri. Ka zanto irin wannan da Annabi ya siffanta mabuɗai na alkhairi marufai na wato ainihin sharri. Da haka ina jawo hankalinmu ya fi al'umma musulmi, idan baka da wani abu na alkhairi da kake yi wanda bayan baka nan in an tambayi iyalinka ko an tambayi matanka ko an tambayi mijinki me za ka tuna dangane da wani, idan baka da wannan wanda yake aikin alkhairi ne to ka yi planin da su cikin yanzu. Na sha faɗa mana a wajajen wa'azi duka da karantun duka cewa mun tashi mun ga iyayenmu suna da wata al'ada irin wannan na alkhairi guda ɗaya. Akwai wanda ranar juma'a kullum zai sadaka kuɗi ne, zai tara ko naira ɗari a ba yara naira biyar biyar ko da juma'a sai ya yi haka. Za ka iya tuna akwai wanda ka san yana yi haka har ya bar duniya. Akwai wanda saya ake yi kuli-kuli sadakan kuli-kuli kowace ranar juma'a, a'a akwai wanda ma kullum ne da safe sai ai ya yi sadakan kosai. Ma mutane kaza ba wai sharaɗi ne saka adadin mutane ba, a'a ya saba haka ya tsara zai yi, ya zanto an san ka da wannan. Idan baka da wannan to ka fara sunna, ba wai sai abin da ya shafi kuɗi ba, ayyuka na gabbai ne, karatu alƙur'ani mai girma. Magabatan guda babu mutumin da ba shi da wani wurin wanda yake na alƙur'ani kullum. Izu biyu ne, izu biyar ne, izu goma ne, izu shida ne, to kullum sai ya karanta a lokacin da ya tsara zai karanta. Idan har wani abu ya shigar da shi a wannan lokacin to rana ba za ta faɗi, ba za ta faɗi masa ba sai ya rama, in ba rana ta faɗi to ba zai yi bacci ba sai ya kawo wannan wurin nasa na wannan rana. Na karatun Qur'ani ne, na zikiri ne, na salatin Annabi ne sallallahu alaihi wa sallama, ko kuma ziyara. Akwai wanda duk zaɓi zai je ya kai da mahaifinsa, zai je ya kai da mahaifiyarsa, zai je ya kai da ƙanin babansa, zai je ya kai da uwar mahaifiyarsa, bai fatawa sai inda babban da zai. Wannan shi ne alama na naganta, aikin alkhairi wanda ake ɗorewa a kai ba wanda za a kosa ba. Annabi alaihi salatu wassalam ya hana waɗansu daga cikin sahabbansa samari masu kuruciya yin ayyuka na bauta wanda ya san ba za su iya ɗorewa a kai ba, sai da ya mayar da su zuwa adadin da za su iya ɗorewa a kai. Abdullahi ibn Amr ibn al-As yake cewa akwai abin da na yi taurin kai na cewa Annabi ya yi haƙuri zan ci gaba da ke zan ci gaba da ke, yace amma da girma ya zo min sai dai buri ina ma da na bi shawara Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ko ba zai yi in bar abin da Annabi ya mutu ya bar ni akai ina yi, kuma ni ne nace zan yi ba. Haka ya ci gaba da shan wahala yana wannan azumin da Annabi ya ce masa ya bari ya yi saurayi a zaɓi, ya ce a shi zai yi azumin Annabi Dawud, idan ya yi yau gobe zai sha ruwa, jibi zai yi azumi. Haka rayuwar take gaba ɗaya, in ba za ka iya ba kada ka fara. Nemi abin da za ka iya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan addini, addini ne mai sauƙi, babu wanda zai so ya tsaurara cikin wannan addinin face sai addini ya galabaita shi. Allah Maɗaukakin Sarki muke roƙo ya yi mana gamsakatan wajen limantan ayyukan alkhairi da kuma mana muwafaka wajen tsoruwa akan ayyuka wanda za su iya dorewa a kai. إنه على ذلك قدير وبالإجابة الجديد ألا يضم لا فيها بسماء لا فيها أو تنقطع ألا قد يتسكي وإلا يبقى جاورا إلا كام نسوم إلا كام نسوم ألا قد يتسكي بعض لا فيها بسماء لا فيها تؤبطي كاو تاشن تاشنا يرشل kwanciyar hankali da tabarbarewar tsaro a wannan kasa Allah ba shi sarki ya yi mana magani sa innahu ala zalika qadir wa min ijabati jadid aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwa al-ghafur rahim qulu ila salatikum
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح ولقامت الصلاة ولقامت السلام الله أكبر الله